الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 27 ga watan Juma'a al-Ula shekara ta 1437 bayan hijiran Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 7 ga watan 3 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba da yafi idan da tambayoyi sukan iya gabata. Wai idan limami na kuɗula ya ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka yi masa salati ko ba za ka yi ba? Za ka yi masa salati illa kasancewar ba bayyanawa ba za ka yi kada murya. Za ka yi masa salati a goye ka ce sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam ko abin da ya kama da haka. Na'am. Lafazin kissa, in aka ce kissa labari kenan, shi ne ake nufi da kissa. Don haka akwai kissosin da ake kiransu Isra'iliyat. Me ake nufi da Isra'iliyat? Wato labarai waɗanda aka samu ta ɓangaren ahlul kitabi, wato su Yahudu kenan a cikin littattafansu. To irin wannan kissosi da suke zauwa daga wajensu, ba za a gaskata su dari saman dari kuma ba za a karyata ba, sai dai in sun ci karo da abin da yake sananne a addini, sun ci karo da Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan za a tabbatar da cewa kirkirawa ne aka yi. Don haka hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisu an bani Isra'il wala haraja au kama qala. Manzon Allah ya ce ku ba da labari a madadin bani Isra'il, ma'ana irin labaran da suka rawaito ba laifi. Don haka labarai ne waɗanda su ba a gaskata ba kuma ba za a karyata ba. In an ga da wata fa'ida ba laifi ba ne, in babu wata fa'ida ko ya ci karo da nasi na Alkur'ani ko hadisi na Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan sai a maida shi gefe a aji bai dace ba. Haka akwai littafi na musamman wanda malamai suka wallafa, wannan al-Isra'iliyat wal mawdu'at fi tafsir, kissosi na Isra'ila na bani Isra'il da hadisan ƙarya wanda aka kirkira aka kimsa a cikin tafsirin Al-Qur'ani. Wannan ban san wani dalili ba na cewa in ana tada ikama mutum ya jimke hannu. asali kenan koyaya kana iya ma hannunka ko ka saka ko ka rike ko kai karfa duke ne amma babu wani dalili da yake in ana tare ikama kiji ne dora hannunsa dai kan dai ko ya gama ya rike shinke na'am wannan ban san da shi ba kuma magana race ga wasu sun yi sahabbai sani wannan magana ce ma kwata-kwata wadda ba su dace ba ta ina aka samu ilimin a ban san da ita ba duk da kamar san annabi da kake baka kai ya Abubakar ba baka kai ya Aliyu ba baka kai ya Umar baka kai ya Usman waɗanda suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin su fanshi rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za a ce manzon Allah ya ce wai akwai wasu mutane waɗanda za su zo nan gaba sun yi sahabbai san shi kaga wannan magana ce wadda hankali ma ba zai ɗauka ba duk wanda yake da lafiyayyen hankali ba zai ɗauka ba a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen farauta hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin Rafi ibn Khadij Allah ya kara masa yadda wanda ke faɗa cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi zina kulaifati min tihama wato a wani dawa da ake kiran shi zulhulaifa ba zulhulaifa ba mikatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dawa ne wanda yake da wannan suna kuma ya samu wannan suna domin akwai wani tsirin ciyawa wanda ake kiran shi hilfa shine ya yawaita a wannan gu don haka wurin ake kiran shi zulhulaifa shine yace fa asaban nasa ju'un wato yunwa sai ta cimma jama'a fa asabu ibilan wa ganama wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ribato ragumma da kankanan dabobi tumaki da awaki an gane ko sun ribato da nima ce ta yaki wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi ukhriyatil qaum wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a karshen jama'a ma'ana domin dabi'arsa da al'adarsa in ana tafiya to yakan tsaya a baya jama'a su shiga gaba menene hikima saboda taimaka ma duk wani wanda yake mai rauni duk wanda ya kasa wato sai ayi gaba da shi maimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce yayi gaba jama'a su biyo baya duk wani mai rauni babu wanda zai tsaya masa amma in shi ji a gaban tafiyar ya biyo baya kaga dole jama'a in sun yi gaba tsayawa zakatawa za su yi har yi kuma duk wani wanda ya kasa to za a taimaka masa wannan tausayi ne wanda Allah ya kimsa a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan salo ne wanda yake na jagorancin jama'a shine sai yake faɗa fa ajjalu wato jama'a sai suka yi gaggawa wa zabahu suka yanka wato wasu daga cikin dabobin da suka ribato wa nasahul qudura wato suka dora tukwane aka zuba nama na dahuwa domin yunwa suke ji dan haka suka yi gaggawa suka yanka wasu daga cikin dabbobin da aka ribato na ganima fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bil quduri fa ukfiat wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tarar da su sun yanka wasu daga cikin dabbobin sun bede sun dora tukwane nama na tafasa manzon Allah sai ya umarin cewa waɗannan tukwane gaba daya a kifi su akan ƙasa a zubar da nama me yasa saboda sun yi tasarrufi a cikin dukiya wanda kuma bai dace ba a ce sai saboda ganima dukiya ce ta jama'a dukiya ta jama'a baya halatta mutum wato yayi abin da ya ga dama dole sai da izinin jama'a gaba daya. Dan haka ukuba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu domin su shiga hayyacin su kuma su gane hadarin yin tasarrufi a cikin dukiya ta jama'a mutun yayi abin da ya ga dama ba tare da izinin sauran jama'a. Dan haka suna da bukatar nama. Gaya an dora nama ya kusa da ruwa, manzon Allah ya ce gaba ɗaya tukwanan nan a kife su akan ƙasa. Take yinki aka mai kauya aka kifar da su. Thumma qasama, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba wannan ganima ta yaki. Fa adala ashratan min al-ghanami bi ba'ir, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daidaita raƙumi wato da tumakai guda goma ko awaki. Idan aka ba mutum raƙumi, to in za a ba wani sai a ba shi inkiya goma ko akuya goma a matsayin wannan raƙumi guda. An gane kuma ana tunkiya goma ko akuya goma daidai suke da raƙumi guda. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba. Rafi yake faɗa fanad da minha ba'iru, yace wani raƙumi sai ya zabtu ya shiga daji, ma'ana ya fita da gudu. Babana buku fa'a yahu, jama'a suka bi bayan wannan raƙumi domin su kamo da shi. Fa'a yahu sai ya gajiyar da su, suka kasa cin masa. Wa kana fil qawmi khaylun yasira, a cikin jama'ar wato akwai dawakai ɗan kaɗan ba su isa ba wato a wannan raƙumi. Dawakan ba su da yawa, amma jama'a suka bi suka kasa kama wannan raƙumi ya gajiyar da su. Fa ahawa rajulun minhum bi sahmin, wato wani mutum daga cikin su wato sai ya dana kibiya sai ya halba ma wannan raƙumi. Fa habasahu Allah, ubangiji ta'ala da kudurarsa wato sai ya tsayar da wannan raƙumi, kibiya ta kafin masa takiyan ki sai ya fadi. Fa qala, ngani ku kaga shi dai ya halba kibiya, amma datar da wannan kibiya ta samu wannan raƙumi abu ne wanda ke hannun Allah. Iyakai abin da yake gare ka shine sababi ka ɗauka ka halba, amma kasancewar in ka samu abin da ka halba ba wani daɗin hannunka ba ne da gwanin cewa a Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shine ya datar da kai ka halbe abin da ka halba. An gane ko? Idan mutum yana takamar daɗin hannu so nawa mai daɗin hannu yake saita abu kuma ya kasa samu. Don haka Ubangiji ta'ala ya faɗa ga manzonsa, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama, a ranar yakin Hunayn da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimki kasa. An gane ko? Haka nan a ranar yakin Badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimki kasa sai ya watsa ta. Wannan ƙasa da ya watsa dukkan wani kafiri da yake cikin wannan runduna sai da wannan ƙasa ta shiga idanunsa da hancinsa. Tafi ne ne bai jimka, amma a yakin Badar mutum nawa ke akwai? Mutum kafiran Makka mutum 950 suka fito da su. Haka a ranar yakin Hunayn ne 1000 ne daga cikin kafirai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimki ƙasa ya watsa, wannan ƙasa kowane kafiri sai da ta shiga masa ido da hanci suka imoci. To kaga shi yasa sai Allah ya kore sadar da wannan ƙasa izuwa idanun kafirai, kuma sai ya tabbatar ma manzansa asalin watsa ƙasar. Sai ya ce wa ma ramaita idh ramaita, ba kai bane kai jifa da wannan ƙasa idh ramaita lokacin da kai jifa, walakinna Allah rama, sai dai Ubangiji Subhanahu wataala ne ya jifa. Me ake nihi? Kenan sadar da wannan ƙasa izuwa idanun kafirai gaba ɗaya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bane, wannan ya wuce matsayinsa, kudura ce ta Ubangiji Subhanahu wataala. Sai ce idh ramaita, yayin da kai jifa, kuma kaga an tabbatar masa cewa shi ya jifa. Sai ce walakinna Allah rama, sai dai Ubangiji Subhanahu wataala shine ya sadar da wannan ƙasa da ka watsa izuwa idanun kafirai. To dan haka anan shine sai ya ce fa ahawa rajulun minhum bi sahmin, wato wani mutum daga cikin su sai ya dauki biya ya dana ya halbu wannan raƙumi. Fa habasahu Allah, Ubangiji ta'ala sai ya tsida wannan raƙumi, kibiya ta kafin masa, ba wani daɗin hannunsa bane, a'a nihi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Faqala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da su, inna li hadhihi al-baha'imi awabida ka awabidil wahsh. Zan Allah yace ku san da cewa wato na ga waɗannan dabbobi awabid, manzon Allah yace masu zabtuwa su shiga daji. Lafazin awabid an ciro shi jam'i ne na abida, an gane ku, wanda asalin kalmar ita ce al-ghumud. Idan aka ce al-ghumud shine zabtuwar dabba ta fita da gudu ta kadi gabanta ta shiga daji, shine yace inna li hadhihi al-baha'imi, lalle na ga waɗannan dabbobi na ku kenan, irin raƙumma da shanu da tumaki da awaki. Manzo Allah yace awabid, akwai waɗanda suke masu zabtuwa su shiga daji, ka awabidil wahshi, kamar irin yanda namun jeji suke. Idan namun daji ya kadi gabansa kai 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 da wuya zaka cin masa. Sai yace famanad da alaikum minha, manzo Allah yace duk wanda ya zabtu daga cikin su gare ku, ma'ana raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya, idan ya kadi gaban su yi irin yanda naman daji yake, ya fita da gudu, kukai kukai kuka kasa cin masa. Manzo Allah yace fasna hubihi hakaza, ku aikata da shi irin yanda kuka yi da wannan raƙumi, ma'ana ku ja kibiya ku halbe shi. In za ku halba kibiyar ku ce bismillah, idan kibiyar ta kafu masa, in a mace ma kuka same shi ya halatta ku ci, wannan bismillah da kuka yi ita ce yanka. In ba kun tarar da shi da rai, to dole ku yanka. Kaga da hukumi ne ya kuce aka masa irin yanda ake ma barewa a ja kibiya a halbe ta, aka halbe shi. Manzo Allah ya ce an yi daidai, ya ce daga cikin irin waɗannan dabbobi naku akwai masu ɗabi'a da halaye irin na namun daji. Manzo Allah ya ce duk dabbar da ta zautu daga cikin dabbobinku suka yi irin haka, manzo Allah ya ce fasna ubihi hakaza, ku aikata haka da shi. An gane ku? Dan haka misali kamar yanzu zaguwa in ta kuce, to anan sai ka ja kibiya ka waso ta, ko kuma ka samu bindiga ka harbuta. Amma inda kaushu ka kashe ta, baya halatta ka ci, baya halatta a ci. Bayani ya gabata, tsakuwa da ake halbawa ta kaushu ba kayan farauta bane ba. Duk dabbar da aka kashe ta da kaushu sunanta wato mauquza. Duk dabba wadda take mauquza baya halatta a ci, wadda aka mangare ta da wani abu, sai dai wadda aka halbe ta da abin da zai iya cakuwa ya tsaga fata jini ya zuba, to shine yake halatta a ci. Yace kuntu ya rasulullah, sai nace ya manzon Allah, inna mulaqul aduwi gada. Yace lalle gobe, yace mu masu haduwa ne da abokan gaba, an gane, kuma ga halin da muke ciki, muna cikin hali wanda yake da yunwa, muna da bukata. Walaysa ma'ana mudan, yace babu wukake tare da mu wanda zamu iya yanka dabbobi. A fa nadhbahu bil qasab, yace ya rasulullah yanzu ma iya yanka bil qasab, wato shine da kara. Idan aka ce kasab, wato shine kartajiya kenan, wannan bawa wanda yake na kara, in ma karar rake ko abin da ya kama da haka, domin yana da kaifi. Shine tambaya yace a fa nadhbahu bil qasab, yace ya rasulullah ma yanka da bawon wato da kara. Qala, sai manzo Allah yace masa, ma anhara dama, duk abin da ya kwararar da jini. Wazuki rasulullahi alaihi, aka ambaci sunan Allah akan yanka abun, manzo Allah yace fa kulu ku ci, an gane ku? Dan haka ko riza zaka iya yanka dabba da ita, ko kwalba ko langalanga, duk abin da ya kama da haka zaka iya yanka da shi. In dai ya yanke makogoro da wannan jijiyoyi biyu waɗanda suke gehin makogoro, jini ya kwarara, to wannan in dai kai bismillah ya halatta a ci. Dan haka shi yin yanka bai kebanta ba da wuka, kamar yadda wasu dan ƙarin shishigi a cikin addini wukar ma wai sai mai kan ici. Shine yace ma anhara dama, wato duk abin da ya kwararar da jini. Wazuki rasulullahi alaihi, aka ambaci sunan Allah akan yanka abun, manzo Allah yace fa kuluhu ku ci. Sai yace laysa sinna wa ghufra, manzo Allah yace sai dai haƙuri da farci, wannan baya halatta ku yanka da su, an gane ku? Ka sa haƙuri ka cire makogoron kaza, wannan in kai bi ba, ko da kai bismillah wannan haramun ne, baya halatta a ci. wazufura ko kuma farce mutun ya sanya farce dan kai hin farce ya yanka kaza wannan koda ya yanka bai a halatta aje manzo Allah sai ya ce wa sa uhaddisukum an zalik da sanin zan ba ku labari game da wato hakuri da farce me yasa na hana ku yanka da su manzo Allah ya ce amma sinu fa abnu sanadin shi hakuri kashi ne kashi ko baya halatta a yanka da shi dan haka hukar kashi ba ta halatta a yanka da ita an gane ko duk kai hin kashi baya halatta a yanka da shi in aka yanka da shi baya halatta a ci sai ya ce wa amma ghufru manzo Allah ya ce kusan da cewa shi farce fa mudal habasha wato wuka ce ta mutanen habasha su ne mutanen Ethiopia ta farce suke yanka dabba shi kuma duk abin da yake banta da kafirai haramu ne musulmi su kwaikwaye su dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana kamantacce ne ya da su shine yanka dabba da farce saboda mu a tsarin mu na addinin musulunci farce kazanta ne baya halatta musulmi ya bar farce dauda tana nadewa a karkashin sa to su farce bare shi suke yi tsawo har da shi suke yanka dabba Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kusan da cewa farce wuka ce ta mutanen Habasha su ne mutanen Ethiopia dan haka dai a takaice bayani ya gabata akan hadisin zamu tashi kenan babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu al-abahi malam Allah ya ji kansa ke fada wannan babi ne wanda ke bayani game da wato hukunce-hukuncen layya lafazin al-abahi jam'i ne na ubhiya dangane da ita layya kana da wato lafazi hudu wanda zaka iya amfani da shi in ma ka ce ubhiya kenan al-hamza kin kai mata rufa ka ce ubhiya ko kuma maimakon hamza tana daban ma sai kai mata kasra sai ka ce ubhiya kaga mun samu lafazi biyu fuska ta uku ya unkin maimakon ka mata tashdid ka ce ubhiya sai kai takhfif kinta sai ka ce ubhiya 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 ko ka ce ubhiya maimakon ubhiya wato lafazi na hudu alhamzar gaba ɗaya sai ka shafe ta sai ka ce ubhiya ubhiya lafazi wanda yake na biyar sai ka ce abha idan ka ce ubhiya jam'unsa sai ka ce al-abahi idan ka ce bahiya jam'unsa sai ka ce bahaya idan ka ce abha jam'unsa sai ka ce abha wannan duka gaba ɗaya sunayen ta ne a shar'ance idan aka ce layya malamai suka ce ma yuzbahu fi ayyamin nahari bi sababi al-idi taqarruban ila Allah azza wa jalla wato abinda ake yankawa a cikin kwanuka waɗanda suke na idi wanda yake na babban sallah kenan ma yuzbahu fi ayyamin nahar abinda ake yankawa a cikin kwanuka na layya bi sababi al-idi a sababin idi taqarruban ila Allah azza wa jalla dan neman kusaci ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a gani ko abinda ake yankawa kenan a cikin kwanuka na layya kwanuka na layya kwanuka ne guda uku ko kuma zuwa hudu kamar yadda dai malamai suka yi sabani yini na farko shine ranar 10 ga watan Zulhijja yawmun nahar sannan daren 11 daren 12 daren 13 kamar yadda wasu malamai suka tafi kenan in an hada da ranar 10 ga wata rana ta farko an samu kwana nawa kenan kwana hudu wasu malamai suka kayyade bayan ranar layya kenan da kwanuka in yau 10 ga watan Zulhijja aka yanka layya kenan da 11 da 12 don haka ita layya ta samu wannan suna wato an kalli lokacin da shari'a ta kayyade domin yanka ta shine lokacin wallaha don haka ake kiranta kenan ubhiyya ko kuma ka kira ita da sunan wahiyya domin ana yanka ta ne a lokacin wallaha lokacin hantsi asali game da shar'anta mana layya wato shine alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na malaman al'umma ma'ana layya abu ce wanda Allah ya shar'anta mana ita da nassi na alqur'ani kamar yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya hada ta da sallar idi fa salli li rabbika wanhar kayi sallah saboda ubangijinka wanhar kuma ka soke layyarka saboda shi haka can ubangiji ta'ala ya faɗa a ƙarshen suratul an'am qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin nan ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hada yanka wato da sallah dalilai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da yawa insha Allah za mu ga ɗaya daga cikin su a ƙarƙashin wannan babi kuma dan haka malaman al'umma gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa layya ibada ce wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ma mu'minai wato asali game da shi yanka yanka ya kasu kashi biyu akwai yanka wanda matsayin shi al'ada ne akwai yanka wanda kuma matsayin shi ibada ne kaga misali kamar yanda in ka buƙaci nama kana marmari in ma ka sayo kaji ko zabbi ko ka sayo rago ka yanka kaga wannan al'ada ce ba ibada bace ba Allah ne ya halitta mana cin wannan dabbobi kai sha'awar nama ka sayo dabba ka yanka to wannan ka aikata halak al'ada ce yanka wanda yake na ibada ya kala uku ne farko wato akwai hadaya wanda hadaya akwai ta wajibi akwai hadaya wanda take ta mustahab hadaya ta wajibi ga duk mutumin da yayi tamattu'i ko yayi kirani wannan dole ne ya bada hadaya kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa wa man tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi akwai hadaya wanda take ta tadawi shine ga wanda yayi umra ko yayi haji ifradi wannan an so ya bada hadaya dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ta ban kwana sidiya ya suke raƙumi ɗari don neman kusaci ga ubangiji subhanahu wa ta'ala nau'i biyu na biyu daga cikin yanka na ibada wato akwai layya kamar yanda kuma a cikin babin da muke na uku shine wato dabba ta suna domin dabba ta suna da ake yanka ma yaro a ran bakwai ibada ce wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wanda kuma wajibi ne akan mahaifi wanda aka masa aihuwa kenan ya zama tilas akan shi ya yanka ma ɗansa wato rago a ran bakwai in ɗa namiji ne ya yanka masa raguna biyu sa'annin juna idan mace ce ya yanka mata rago ɗaya wato ita layya ibada ce wadda take mai zaman kanta wadda Allah ya shar'anta mana domin neman kusaci zuwa gare shi don haka a wannan rana ta goma ga watan Zulhijja wato babu wata ibada wadda take mai girma wadda za mu kusanci ubangiji subhanahu wa ta'ala da ita sama da yanka layya don haka kuma game da yin layya godiya ce ga ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wato ni'imominsa da ya jaddada mana ga tsawon kwana da Allah ya mana kenan mun ga shekara ta zagayo domin watan Zulhijja wata ne wanda yake na 12 daga cikin watannin musulunci ga ni'ima wadda take ta hankali ga ni'ima wadda take ta addini bugu da gari kuma koyi ne da wato baban annabawa babanmu shine Ibrahimu alaihi salam yayin da ya gabatar da ɗansa Isma'il don neman kusaci ga ubangiji subhanahu wata'ala zai yanka ɗan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi benin ɗan da wani abin yanka wanda yake mai girma kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa fadainahu bidhibhin azim wanda Ibrahimu alaihi salam ya yi mafarki yana yanka ɗansa wannan mahukuncin annabawan Allah ko wahayi ne annabi Ibrahim alaihi salam da aka wayi gari ya ba dan sa labari game da mafarkin da yake ƴaƴa ne waɗanda suke Allah ya tattala su akan yin da'a ga mahaifa iya abinda Isma'il ya faɗa ga Ibrahim alaihi salam yace masa ya abati fa'al ma tu umar yace ya kai babana aikata abinda aka umarce ka tunda an mafarkin ku annabawan Allah wahayi ne ka zartar da abinda ubangijinka ya umarce ka yace satajiduni insha Allah minas sabir yace in Allah ya so zaka same ni wato daga cikin masu daukan hakuri masu jimrewa zan me kauya shine ubangiji ta'ala ya hakaito mana falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu anya ibrahim kad saddaqta ru'ya ubangiji ta'ala yace lokacin da ibrahimu alaihi salam ya kada dan nashi lil jabin ay adal jabin wato akan goshin sa kenan ya sarda kan ya kalli kasa goshin ya taba kasa ya dora wuka zai yanka ubangiji ta'ala yace wa nadainahu anya ibrahim shi dan ya mika wuya cewa mahaifinsa ya yanka shi kuma shi annabi Ibrahim alaihi salam shi ma ya mika wuya ga ubangijinsa zai yanka wannan dan dana shi dan neman kusacin ubangiji kusaci ga ubangijinsa shine ubangiji ta'ala ya ce falamma aslama lokacin da shi mahaifin Ibrahim alaihi salam da dan nasa Isma'il suka mika wuya domin zartar da umarni na ubangiji subhanahu wata'ala watallahu lil jabin ya kada dan akan goshinsa wana dainahu an ya ibrahim ubangiji ta'ala ya ce sai muka kiraye shi muka ce ya ibrahim kad saddaqta ru'ya tabbas ka gasgata mafarkin da kai an gane ku ya gasgata mafarkin da yake domin mafarkin annabawa wahayi to a lokacin nan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya aka zo da wani abin yanka mai girma aka fanshi isma'il alaihi salam da haka ubangiji subhanahu wata'ala sai ya maida mana wannan sunna ce ta babanmu Ibrahim alaihi salam har zuwa kiyama ubangiji ta'ala ya sunnanta mana yanka dayya ya wannan ya jaddada mana wannan sunna wato akan halshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam kuma game da yin dayya akwai farin ciki da murna wato da yalwata ma kai da iyali a wannan rana ta idi wanda yake mai girma shine idi wanda yake da layya saboda idi ne wanda yake na farin ciki da murna dan farin ciki ya karu ubangiji subhanahu wata'ala sai ya shar'anta mana yanka layya dan haka game da layya akwai hikimomi na ubangiji subhanahu wata'ala wadanda ba sa da sabuwa wasu hankali yakan iya ganowa wasu hankali ya kasa ganowa dan haka dai ibada ce wadda take mai zaman kanta al-hadithu 90 ba'da al-thalathmi'a an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi kabshayn amlahayn aqranayn dhabahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima قوله الأملح أي لا أكبر الذي فيه سواد وبياض وحديثنا دري أكدت سئن رواية أنس بن مالك الله إكرم سيدا كيف لا جوا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وتمزع الله صلى الله عليه وسلم يا إلي bi kabshayin wato da raguna biyu amla haini wato waɗanda suke toka-toka idan aka ce amla kamar yadda anan malam ya fassara mana ya ce al-akbar ma'ana wanda yake kenan ƙasa-ƙasa allazi fihi sawadun wa bayaw wanda jikinsa ke akwai launi biyu gafari ga rashi amma kar mu yi zaton cewa da yace allazi fihi sawadun wa bayad cewa rabin jiki baki rabi kuma fari ragunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daye da su irin waɗanda suke da ido baki da kofato baki da sannan kuma cikin su inda suke kwantawa baki ne wanda kamar wani ado ne a jikin dabba wanda Ubangiji Subhanahu wata'ala yake mata. Tare da cewa Ibn al-Arabi, wato daga cikin malaman lugha, abinda ya faɗa idan aka ce amla, yace abinda ake nufi shine wato al-khalis al-bayab an-naqi, wato wanda yake fari kan, wanda yake tacecce ba shi da wani launi a jikinsa. Wasu daga cikin malaman lugha suka ce in aka ce amla, wato shine kasa-kasa kenan, kamar yadda anan malin ya fassara shi da haka, yace amla yace aila akbar, ma'ana wanda yake kasa-kasa. Akbar an ciro shi ne daga al-gubar, al-gubar dura kenan, kasa-kasa. Sai yace allazi fihi sawadun wa bayad, wanda ke akwai baki da fari a jikinsa. An gane ko ga bakin ido, ga baki na baki, sannan ga bakin kohato, ma'ana kawakon suna da baki, sannan cikin shi inda yake kwantawa kuma sannan baki ne. Su ne ragunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya layye da su raguna biyu. Sai ya ce aqranaini, waɗanda suke masu manyan ƙaho. Zabaha kuma biyadihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hannunsa ma'abucin albarka ya yanka waɗannan raguna. Wasamma wa kabbar, lokacin da zai yanka wannan raguna, manzon Allah ya ambaci Ubangijinsa ya ce bismillahi. Wa kabbara, yace kuma Allahu akbar. Yin bismillah wajibi ne, ƙara Allahu akbar sunna ne. Idan ka ce bismillahi baka ce Allahu akbar, ya halatta a ci. Amma idan baka yi bismillah baka ce Allahu akbar, to baya halatta a ci, saboda yin bismillah wajibi ne a wajen yanka, dole ne. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, fa kulu mimma dhukira smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Shine yace wasamma yayi bismillah wa kabbar, yace Allahu akbar lokacin da zai yanka dabbar. Wannan yana nuna mana iya karatun yanka shine bismillahi Allahu akbar. Allah ne ko ba wani abu bane wanda yake na kai ruwa rana, zaka ji mutum yana cewa wai shi bai iya karatun yanka, a koya masa karatun yanka. Iya karatun yanka bismillahi Allahu akbar.
Na'am.
Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dura kafarsa ya taki sharan wuyan ragon a lokacin da zai yanka, ba dan komai ba, dan dabbar ta huta kada ta wahala. Wanda Allah ya taki gefin wuyan, sharan wuyan da kafarsa lokacin da zai dora wuka ya yanka. Dan haka a takaice, wannan hadisi dalili ne wanda ke nuna mana layya ibada ce wadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana, kamar yadda anan manzansa sallallahu alaihi wa sallama raguna biyu ya yi layya da su, raguna waɗanda suke manya farare, sannan waɗanda suke masu manyan ƙaho. Dan haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da wasu malamai suka gabatar da, wato kankanan dabbobi kenan rago akan raguni kusa a wajen layya. Suka ce a nan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rago ya yi layya. Sannan suka ce bugu da ƙari, dabbar da Allah ya yi benin Isma'il alaihi salam rago ne aka zo masa da shi, kamar yadda hadisi ne ingantacce. Rago ne aka zo ma annabi Ibrahim alaihi salam ya yanka shi a madadin yanka ɗin shi Isma'il. Dan haka suka ce inda akwai wani abun da ya wuce rago daraja da kima, da shi za a zo ma wato annabi Ibrahim alaihi salam da shi. Hujjarsu ta uku suka ce sannan kuma ba yanda za a yi a gama naman rago da na wato raguni a wajen ɗanɗano. An gane ko naman rago ya fi na raguni daɗi. Tare da cewa jumhurin malamai su sun tafi akan cewa yin layya da raguni shi ya fi ka yi da sa, ka yi da sa shi ya fi ka yi da rago, ka yi da rago shi ya fi ka yi da ɗan akuya. Babban dalilinsu a kan haka shi ne hadisi da yana cikin Sahihu Muslim, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa a ranar Juma'a duk wanda ya ji zu masallaci a sa'a ta farko, manzon Allah ya ce za a rubuta shi a cikin wannan girdan da yake hannun mala'iku, tamkar ya yanka raƙumi ya kusaci Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, tamkar ya yanka raƙumi ya yi sadaka. Wanda ya zo a sa'a ta biyu za a rubuta shi tamkar ya yanka sa ya yi sadaka da shi. Wanda ya zo a sa'a ta uku za a rubuta shi tamkar wato ya yanka rago yayi sadaka da shi wanda yazo a sa'a ta hudu za a rubuta shi tamkar ya yanka kaza yayi sadaka da ita wanda yazo a sa'a ta biyar za a rubuta shi tamkar yayi sadaka da kwai idan liman ya fito ya hau kan minbari mala'ikun nan suna rige wannan girgam kin littafin sai su zo su ma su zauna su saurari hudu ba dan haka suka ce anan kaga ni aka yi an gabatar da raƙumi a kansa sannan an gabatar da sa a kan rago dan haka suka ce haka nan layya ko hadaya mutum yayi da raƙumi yafi yayi da sa wanda yayi da sa yafi da wanda yayi da rago saboda nasi ne a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa gaya wanda yayi da raƙumi wanda yazo a sa'a ta farko shi za a ba ladan wanda ya yanka rakumi wanda yazo a sa'a ta biyu za a ba shi ladan wanda ya yanka sa wanda yazo a sa'a ta uku za a ba shi ladan wanda ya yanka rakumi sannan kuma suka ce dalilin mu na biyu an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bawa yafi cancanta mutum ya danta manzon Allah ya ce bawan da yafi kima yafi daraja yafi tsada wanda kuma masu shi suka fi son shi ka zuba kudi ka saya wato ka yanta wannan shine yafi a wajen Ubangiji subhanahu wataala bawa wanda yake da tsada yake da kima masu shi suna son shi ka zuba kudi ka saya ka yantar da shi wannan shi yafi a wajen Ubangiji subhanahu wataala suka ce kaga ai bayan da za a yi a hada kudin raƙumi da kudin rago ba dai bane raƙumi dai zai sai raguna nawa kudin shi ba dai bane ba wani yakan iya cewa to ai akan samu ragon da kudin shi yafi na raƙumi wannan daidaiku ne in ana magana akan abin da yafi rinjaye kafin ka samu ragon da kudin shi yafi raƙumi sai ka samu raƙun ma dubu wanda kudin su yafi kudin raguna sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana a wajen layya ana buƙatar mutum ya tsaya ya kyautata dabbar da zai yanka ka sai dabba wadda take kosassa wadda take kyakkyawa dan haka ana buƙatar dabbar da za a yi layya da ita ta zaman to dabba ce wadda take fara ko ya zaman to tana da irin wannan baki na baki da kwalli sannan da baki wanda yake na ƙafafuwa da baki wanda yake a ciki kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda ta siffanta ragon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya layya da shi shine take faɗa tace ya faqu fi sawad wa yarruku fi sawad yana takawa a cikin baki sannan yana gurbanawa a cikin baki ma'ana cikin shi baki ne in ya kai kasa kenan bakin cikin shi ya bakin cikin shi ya kai kasa sannan yana tafiya kuma yana takawa a cikin baki ma'ana kawawon shi baka ke ne ma'ana kowace shi wajen kawawon shi sannan kuma gashi da kwalli dan haka ana buƙatar kenan mutum ya sayi dabba wadda take kyakkyawa domin wannan yana daga girmama Ubangiji subhanahu wataala dan haka Ubangiji ta'ala ya faɗa wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub dan haka magabatan kwarai dabba ta layya turke ta suke su ringa ba ta abinci ta goshi domin su kusaci Ubangiji subhanahu wataala da yankan wannan dabba sannan kuma wannan yana nuna mana wato mutum ya ji kunci yanka layyashi da kanshi shi ya fi dacewa ko da mace ce ce ta yanka layyata in ta iya yankawa an gane ko dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya yanka layyashi dan haka ana bu sunna ce mustahabba idan mutum zai iya wato mutum ya yanka layyashi da hannun shi tare da cewa ya halatta mutum ya wakilta dan haka kada ka zamanto kana jiran mallan yana yawo da wuka a unguwa ya yanka na wannan ya yanka na wannan in har ka yanka naka wasu malaman har ma fushi suke wai ka musu ba daidai ba me yasa zaka yanka maimakon a nuna muku cewa mutum ya yanka da kanshi shine sunna haka ake bukata dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka da yashi da kanshi a matsayin shi na shugaba mabiya nawa suke bayan shi sannan kuma wannan yana nuna mana in za a yanka layya kenan kamar yanda duk yanka din zamu yi ya zama wajibi akan mu ambaci sunan Ubangiji subhanahu wataala mu kabbara kenan mu ce bismillahi Allahu akbar sannan kuma an nuna mana yana daga cikin ladabba na yanka dabba in ka kwantar da ita kenan ka dora kafa ka danne wuyan dan kada ta yi halba halbe wato ta sha wahala kenan ka danne wuyan da ka dora wuga sai ka yanka. Don haka fadakarwa akwai wato duk da cewa anan alhamdulillah abin yana da karanci, akwai bid'a wadda ta yadu a wajen gama garin jama'a shine yin layya a madadin mamata. Lalle anan wannan abubuwa da yawa mutane ba su san shi ba, na cewa mamaci a yi masa layya, mamaci ba a masa layya. Waɗanda suke rayayyu su ne aka sunnanta ma yin layya, amma ba wanda yake matacce. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ma wani mamaci daga cikin mamatan shi layya, bai ma Khadija, bai ma ƴaƴansa, duk waɗanda suka rasu daga cikin iyalinsa, babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar layya ya kamo rago ya ce zai yanka ma wani. Haka sahabbansa Allah ya kara musu yadda ba a same su ba suna ma mamatansu layya. Don haka yi ma mamaci layya wannan wata sabuwar bid'a ce wanda ta yadu a cikin wasu kasashe na daban. Don haka kenan masu rai su ake ma layya, ba waɗanda suke matattu ba. Mamaci sai dai kana iya sayan dabba ka yanka ka yi sadaka da naman, ko ka dafa naman ka haɗa da abinci ka yi sadaka da shi a madadin cewa Allah ya sadar masa. Amma ka yi sayi dabba ka yanka masa a matsayin layya, to wannan sabon abu ne a cikin addini. Sannan abinda muke so mu gane kuma ita layya, duk da cewa ba mu ambata hukuncinta a baya, layya wasu malamai sun tafi akan cewa wajibi ce, dole ce. Jumhurin malamai sun tafi akan cewa layya sunna ce. An gane ku? Don haka fada wadda take mai rinjaye, layya sunna ce, wadda take mai karfi, sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba dole bace ba. Kuma layya tana zama sunna mai karfi akan mutumin da ya mallaki abincin yinin idi da kuma kwanuka uku waɗanda suke bayan ranar layya. Kudin da ya rage masa a aljihunsa, in zai iya saya masa dabba ta layya, to layya ta zama sunna a kan shi. Kuma mutum in yana da garantin biya, kamar misali ma'aikaci wanda ba a yi albashi ba, ba a yi biya ba da sauransu, ko mutumin da yana da garanti akwai wasu kuɗaɗensa da yake jira, ba laifi ba ne mutum ya ɗau bashi ne layya. Amma in ba ka da tabbacin biya, to ba a ɗora maka ba. Wanda yake da halin yi shi ne aka ɗora masa, aka ɗora masa cewa sunna ce mai ƙarfi ya yi. Na in ka san ba ka da tabbacin kuɗin da za su zo maka na ka biya jama'a haƙƙinsu, to wai ya dacewa mutum ya bashi ya yi layya. Akwai hadisai da dama waɗanda suka zo a kan fadala ta layya, gaba ɗayansu babu daidai da hadisi ɗaya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin su hadisin da yake cewa ɗan adam bai taɓa aikata wani aiki a ranar layya, wato mafi soyuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sama da zubar da jini shine yanka layya. Sai ya ce wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa ashariha, wato ita layyar da mutum ya yanka, wato a ranar kiyama layyar za ta zo da kakkunanta da kofatanta da gashinta gaba daya. Sai ya ce wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsa, wato dabba ta layya da kuke yankawa kafin jinin ya kai ƙasa akwai wani wuri keɓantacce na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi jinin ya je can kafin ya kai ƙasa. Da haka yake cewa ku daɗaɗa rai ku yi don Allah idan za ku yanka layya. Wannan hadisi kwata-kwata mai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka hadisin da yake cewa azzimu bahayakum fa innaha 'ala siradi mabayakum, wato ku girmama layyarku wai domin ita ce abin hawanku a kan siraki a ranar kiyama. Dukkan su waɗannan hadisai ba wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun wuce a lissafa, ba ɗayan da ya inganta. Kitabu la ashri ba al-hadithu al-hadi wa tis'una ba'da thalathin ya an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والهندة والشعير والخمر ما خامر العقل
Salafun wadittu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama kana ahida ilayna fiha ahdan nantahi ilayhi aljaddu walkalalatu wa abwabu min abwabi riba.
Wato wannan littafi ne na musamman wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen kayan sha. Idan aka ce al'ashriba jam'i ne na sharab, idan aka ce sharab ai ma yushrab, abinda ake sha. Al'ashriba kenan kayan sha. Shi ne malam ya zo mana da hadisi na 391 riwaya ta Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa cewa lalle mahaifinsa Umar, Allah ya yarda da shi, qala ala minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wata rana ya hau kan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma jama'a khutba. A cikin khutbar ta shi ne ce amma ba'du ayyuhan nasu, yace bayan abin da ya gabata na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzonsa, Umar yace ya ku jama'a, ku san da cewa innahu nazala taharimul khamri, lalle wato bayani game da haramcin giya ya sauka daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana Allah ya turo sako, sakon da yake haramtar da giya. Shi ne fadar Allah subhanahu wa ta'ala ke na cikin suratul Ma'ida, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun. Shine yace innahu nazala taharimul khamri, haramta giya ya sauka daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ita ce wannan aya wadda ke cikin suratul Ma'ida. Sai yace wa hiya min khamsa, yace ita ko giya wato akan sarrafa ta daga wasu abubuwa biyar. An gane ko a wannan lokaci kenan, amma ba dan ya takaita ba akan wannan. A wannan lokaci da abubuwa biyar ake yin giya, mina da inab, suna yin giya wato da inabi. Inabi shine kenan ake kira shi da reza, shine suke yin giya da shi a wannan lokaci su suma mata. An gane ko sai yace wattamri wato da dabino, sukan yi giya ta dabino. Dan haka a cikin suratul Nahl Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gura ma bayin sa mu'minai game da ni'ima da ya musu, ni'ima ta kayan maye kafin Allah ya haramta giya. Da giya tana daga cikin ni'imomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yake faɗa, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ubangiji ta'ala yace wa min samaratin nakhili, wato daga cikin ƴaƴan dabinnai, sai yace wal a'nabi, da ƴaƴan inabi, tattakhizuna minhu sakaran, wato kuna rubon kayan maye, wa rizqan hasana, kuma da arziki wanda yake kyakkyawa, ku sarrafa giya, ku saida, ku samu kuɗi. Wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala da ya ma bayinsa a farkon musulunci. Kaga a wannan aya Allah ya nuna mana nau'in ƴaƴan itace biyu daga cikin abin da ake yin giya, wato dabino sannan kuma da ƴaƴan inabi. Shine anan yace wa hiya min khamsa, giya ana yin ta daga abubuwa biyar, min al inabi, wato da ƙwayar inabi, wa tamri, wato da dabino, wal asali, da zuma, wal hindati, da alkama, wa sha'ir, wato da sha'ir. Sha'ir ƙwaya ce ta abinci wanda yana kama da alkama. Wannan misali ne abinda ake yin giya da su a wannan lokaci, amma fa ba dan ya takaita ba akan haka. Dan haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato Umar yayi wannan bayani, sai yace wal khamru ma khamara al'aqla. Idan aka ce giya duk abin da ya rufe hankali, mutum ya kasa gane daidai, wannan shine ake kira da giya, ko ma da mai aka yi shi. Kaga idan mutum yayi karancin fahimta anan, ya takaita anan, sai ya ce to ai rukutu ba giya ba ce, tunda da hatsi ake yin ta, ko kuma da dawa ake yin ta. To dan haka ko da mai aka yi sunanta giya haramun ne wato mutum ya sha. Dan haka kenan anan an zana mana abubuwa biyar wanda ake yin giya da su. sannan akwai nau'i na biyu daga cikin abubuwan da ake giya da su akwai wanda ake kiran su al-anbiya in aka ce al-anbiya jami'i ne na nabi in aka ce nabi wato shine tsimi wato sukan yi tsimi a wannan lokaci na azzabi idan aka ce azzabi kwaya ce ta inabi bayan ta bushe kenan ake ce masa azzabi kuma sannan sukan yi da azzurra ita ce dawa sannan kuma sukan yi da attin wato shine bauri duka sukan yi kayan tsimi wanda kayan tsima a lokacin nan shine matsayin kamar Coca-Cola kin su a yau kamar Coca-Cola kenan a yau kayan sha lemu da ake yi kala-kala to a wannan lokaci sukan yi irin wannan tsimi shine ake sha to wasu in sun yi tsiman sai su bar shi sai ya tsima har ya kai yana sanya maye to in ya kai yana sanya maye shi ma ya zangiya haramun ne baya halatta a sha sannan da irin waɗannan giya ta zamani irin su uski irin su giyar da suke kiranta jin akwai irin su shamfai akwai irin su wanda suke kiranta henken da wanda suke kiranta gogoro da sauransu duk ga su giyoyi ne waɗanda suke na zamani wanda sun wuce a lissafa kenan duk giya-giya ce an gane ko koda suna ya canza don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana ka'ida ka'idar da yake ce mana kullu sharabin askara sun ce fa huwa haram manzon Allah ya ce dukkan wani abin sha wanda ya sanya maye manzon Allah ya ce haram ne a wata riwaya manzon Allah ya ce kullu muskirin khamr sun ce wa kullu khamrin haram manzon Allah ya ce duk abin da ke sanya maye sunan shi giya ya ce giya kuma haram ne hadisin na cikin sahihu muslim dan haka Umar da ya musu bayani ya ce wahiya lin khamsa ya ce giya ana yin ta daga abubuwa biyar sai ce mina da inabi ana yin ta inabi wa tamri ana yin ta dabino wal asali ana yin ta zuma wal hindati ana yin ta alkama wal sha'ir ana yin giya da kwayar sha'ir sai ce wal khamru amma kusan da cewa ita giya yace ma khamar al aqla duk abinda ya rufe hankali su da shi giya an gane ko duk abinda ya kusar da hankali su da shi giya dan haka anan kenan kada mutum ya yi tsammanin cewa sai irin wannan kayan sha wanda an tanade su da sunan giya idan mutum ya sha yayi maye za a ce ya sha giya ko irin waɗannan kwayoyi da ake sha da irin taba wanda ake busawa wuyuwi da sauransu wannan dukkan hukuncin su ɗaya da giya da wanda zai shaki hodar iblis ko ai masa allura ta kayan maye gaba ɗaya dukkan matsayin su ɗaya shine yace wal domin ita giya da Allah ya haramta ta ya haramta ta ne saboda tana rufe hankali ta gusar da hankali to dan haka duk abin da zai gusar da hankali sunan shi giya giya fa haram ne sai yace salasun wadittu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ahida ilaina fiha ahadan nantahi ilaihi yace abubuwa guda uku Umar yace wallahi na yi gurin ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya mana wasiya game da su wasiya wanda za mu kai matuka wato musane su mu tantance su abubuwa guda uku yace ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wasiya ya mana bayani daki daki mun fahimce su matuka saboda muhimmancin yace aljaddu abu na farko shine gadon gadan kaka ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani game da gado na kaka dan haka wata kaka ta zo a nan wajen Abubakar Allah ya kara mata yadda tace tana da gado Abubakar ya ce ai ban san ba kina da gado a cikin alqur'ani ko a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya tashi ya ce ya rasulullah yace ya Abubakar yace wallahi a gaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba gado ya gadar da kakanni guda biyu kaka ta wajen uwa da kaka ta wajen uba to dan haka shine yace aljaddu yace ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wata wasiya ma'ana ya mana bayani bayanin da zamu kai matuka a game da shi wato shine abin da ya shafi kenan gado wanda yake na kaka sai yace wal kalala wato da gadan kalala shine a Hausa ake kiran shi gadan dariya kenan idan aka ce gadan dariya mutumin da Allah ya masa rasuwa ba uwa ba uba ba ɗa ba jika sai dai yan uwa kawai a gani ko duk mutumin da ya mutu ba uwa ba uba ba da ba jika to gadan da ya bari gadan da ariyar sunan shi in yan uwan da ya bari akwai yan uwan da uwa ta hada su in daga biyu abin da ya wuce biyu sai aka sa dukiya kashi uku sai a ba su kashi ɗaya su je su yi tarayya da namiji da mace a nan daidai suke idan kwatan uwa wanda uwa ta hada su ta yi takni za a kasa dukiyar kashi shida a ba shi ɗaya ya je can shi ma ya shiga sha'aninsa ɗan uwansa waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya in maza da mata ne a haɗe sai a ba su sauran abin da ya rage bayan wancan ɗan uwa wanda uwa ta hada su sai a ba su su je su yi zakari da sulhu hafzi unsayi in kuma kasancewar ƴar uwa ce ɗaya ɗaya ya bari shiƙiƙiyar shi ita kuma sai a raba dukiyar rabi a bata don haka a can shi ɓangaren ɗan uwa waɗanda suke do amai wanda uwa ta hada daga biyu abin da yake ya biyu kenan za a ba su ɗaya daga cikin uku a nan ne namiji da mace suke daidai a wajen rabon gado ba a bambantawa shine ubangiji ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin minhuma as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi as-sudus da can karshen suratul maida a can karshen suratul nisa yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم شيني عنين يتشي والكلالة يتشي تكاد داريا إنما أتشي مزاء الله صلى الله عليه وسلم يا من بياني بياني واندزام كرشيك نيزمنتو مفهمشيش sai yace wa abwabu min abwabir riba wato da hanyoyi daga hanyoyi waɗanda suke na riba wanda hanyoyin cin riba a wajen saye da sayarwa suna da yawa illa kasancewar wato misallai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana a cikin hadisi saboda matukar muhimmancin shi Umar yake cewa ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wata wasiya wasiyar da zamu kai karshe kenan akan ta ma'ana mu fahimci waɗannan abubuwa a takaice a wannan littafi wanda ke bayani game da kayan sha malam ya zo mana da wannan hadisi domin ya tabbatar mana duk wani abin sha indai yana sanya maye to haramu ne duk abinda indai zai sanya maye ka indai kayan sha ne to haramu ne sawa'an kayan ci ne ko kayan sha ko kwayoyi ne waɗanda suke na hadiya indai suna sanya maye haramu ne kwata kwata baya halatta nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك